sosai ya zada fadada in qafa ikidul lisi abu ya nayi tsinki fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasi sai annabi tsira da amince Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya domin neman sa Allah sallallahu ya tsaya domin neman sa wa qama an-nasu ma'a gaba daya ayarin da suke tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya na fatan kuna jina da kyau arama abun wuyan nan Aisha radiyallahu ta'ala anha ya tsinki sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya domin ya duba mata shi kun bai ci magana ta da kyau ko sai ga ba wanda zai wuce sai ayarin suka tsaya domin tsayawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-iltimasi domin neman sa nema da yake da yake hada da sai an taba shine iltimas neman da ake hada shi da tabawa kun ga gaba ce ala qalbihi ba kun ga akwai bambanci tsakanin talab da iltimas kaga talab nema amma iltimas nema hadi da tabawa domin a ciki akwai harufan da suke hadawa da allamsu walaisu alama inda suka tsaya din babu ruwa a inda suka tsaya babu ruwa walaisa ma'ahum ma kuma babu ruwa da suke tafiya tare da shi inda suka tsaya ba wani ne mai ruwa ba kuma a tare da su babu ruwa fa tanasu ila abi bakari musiddiq sai sahabbai suka zo wurin abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda fa qalu suka ce ala tara ma sanat aisha ba ga abin da sayyida aisha kuma ta yi ba aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ta tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bin nasi kuma ta tsayar da mutane sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ta tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan neman abu ya su kuma mutane sun tsaya sama da tsayawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to kai kuna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zai wuce ya tsaya walaisu alama ba shi ba su tsaya inda yake da ruwa ba walaysa ma'ahum ma kuma asali su ba sa tafiya ba su tare da ruwa wannan tafiyar ba ita tare da ruwa ba qalat aisha shi aisha tace wannan shine abinda mutane suka je suka faɗa ma abubakar siddiq shi aisha tace mana fa jaa abubakar shi abubakar siddiq bayan ya gama sauraron abinda mutane suka ce sai yazo wurina kenan wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ma'aikatan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wadi'u rasahu ala fakhidhi ya dora kansa a cinya ta yana bacci kadanam ya riga ma yayi bacci sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa qala sai yace shi wa kenan shi wa kar su bi sai yace habasti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannasa kuma kin tsara mutane kin tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi tsayawa da kika manzon Allah kuma ta tsare mutane walaysu alama gai sun tsaya inda babu ruwa walaysa ma'ahum ma kuma ba ruwa tare da su qalat aisha sai aisha radiyallahu anha tace fa'atabani rasul fa'atabani abubakr sai abubakar siddiq ya fada mun magana ya fada mun magana to ai mahaifi abin nan ishi ce sai ya mata fada fa'atabani abubakar sai abubakar siddiq ya yi mun fada akan me za ta tsaya da arama faƙala ma sha Allahu an ya ƙoli ta ce sai ya faɗi maganar da Allah ta'ala ya so ya faɗa sai mata kawo mana maganar ba saboda ai kaga magana ce tsakanin ya da uba waja'ala yad'unu biyadihi ala khasirati har ya fara ma yana zungurata yana taɓa ni abin nan a ƙuguna kaga magana ta yi zafi kenan ta ce fala yamna'uni min at-taharruki ba abin da ya hana ni in motsa illa makanu ra'si rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi sai kasancewa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cinya ta yana bacci shi hana ban motsa ba.